To a shirin mu na nishadi bakwancin wa muka samu yau dai babban kamu muka yi.
To fatsatta ku ce katuwa ce shi yasa amma kuma sai kuka kawo karamin kifi.
A babban kifi muka kawo.
A karamin kifi ne.
A babban ne. Me sauraro zai san ya ji sunan ka tunda ina ta babban kifi babban kifi.
A sunana Mikael Isa bin Hassan wasu kan ce min gidugo wasu kuma su ce hanci ciki da falo.
Hanci ciki da falo.
A yanzu ai ya girma yanzu ya ko yanzu hancin yanzu ya ko makatan falo.
Yanzu ba mu ciki.
Ba cikin
yanzu. To ya ake ce maka hanci ciki da falo gidugo dai shi aka fi sani.
A film ne sunan film din Furuci, I think my film is somewhere around 2001, Dububi da Biyu, da ɗaya ko Dububi da Biyu.
Shekara
goma sha, wajen bakwai ko sha takwas haka nan. Muna cikin acting, an ma gama yaron yanzu da sun yana jami'ar Dutse yanzu.
Shi wannan
yaron Aliyu. Ana cikin yana masa wasa sai taɓa hanci na, sai ce Aliyu, Aliyu, hancin ciki da falo ne. Shi ne zaka ɗauka la hanci ciki da falo, hanci ciki da falo.
Ko ga ka tabbatar kana kana da hanci.
Waye waye waye. Dan ba an yi aiki an dan rage
dan aiki
na sha zuka tuka ne ba
dai to wannan shiga fi muna batun shekaru nawa
mam harkar film na fara ta wajen 1994 zuwa
94
ya zuwa
an gama jami'a lokacin
no ban gama ba lokacin and abinda fa burgena a lokacin kungiyoyi ne babu kamfanin naka mostly kungiyoyi ne sannan a jami'ar daga jami'ar aka dauko ni bana mantawa an zo ana makon Hausa muna da wata kungiya sunanta Galaxy Entertainment Club a UK muka zo muka yi wasa haka to mu ba Roma da wani harkar film waye kai mu dai kuma yadda mu in drama ne na jami'a sai Allah hada da dan magori sai dan magori ga irin drama sai bayan an tashi dan magori ya zo ya ce kai zo muna bukatar ka masana'antar film sai nace bazan mu yace ba za ka ba nace ni kai abin nan da zamu yi kai a nan jami'a ne dan lokacin na samu award za best entertainer faculty of sciences best entertainer faculty of law ai duk irin wanda sakitifas an tara musu
kuma dai
a jami'a sakitifas yi ba kudi lokacin jami'a sciences muka yi wannan faculty of sciences
na san dai biyu ke a wannan shekara da ka fada ba sai abin da ya
taka babu film saboda haka na dan shiga cikin su da dan raba kuma ashe yanan za a zauna cikin yardar Allah
kuma tun da aka zauna sai aka yi zaman dirshan
ai waje na samu ne baki
to ka dade da fadin film
na'am
daga ka za mu iya cewa ka gaji kuma kana ganin yau
a wanda suka gajiyan su mandawari ne da sauransu
amma kaga je ka ce fatan shi
dazu mu ɗan shi dazu ne
to mu je a dazu kaga dazu kuma kaga yanzu
muna da cikin yanzu cikin da Allah
ya transformation din film daga wancan lokaci zuwa ya sauyin film
gaskiya bambancin da ta fi yanzu dadi
mesa da tafi yanzu dai
akwai girmamawa akwai ladabi an san suwaye a gidan kuma suwaye suke ciki duk da yake ba waya abu yana faruwa zaka ga mutane sun taru kuma akwai santa guda da ake taruwa ana abin nan so it wasn't rowdy as it is
yanzu ba haka bane ba a girmama kuma ba suke ciki ba
yanzu ne ake kokarin abinda hukuma ta ci fina-finai tai shine take son a ba gidan kofa wani ma fa kawai ta katanga za a ji hoshi kamar dan ko pip
kuma sai ku ce hoshi
ya fado kai kawai karkada kura sai shigo jikin
ba ba a ma
ruko ba a ruko shi ba amma san waye ba in kuma dama ya fice ta kofar da ya ga dama so babu wata sana'a da duniya da zaka yi ta kaga mutun ya shigo kawai gidan ba tsari ba wani abu dalili kenan kawai bambancin yanzu da kawai shine kayan aiki na zamani a da ana yi tun ana VHS aka zo CD ana VHS aka zo aka dauko camcorder kamera daukan biki da ita ake daukan film din ko na zuwa picnic da sauransu har muka samu ci gaba a 2006 aka fara kawo HDV camera hata kai na kawo 4K yanzu kuma ana tare
kawo 6K
ni na fara kawo HD kano
kai kuma a lokacin akai ka samu camera HD mai kawo mai fitar da hoto
a dalilin ban taba yadda na iya ba kullun cikin bincike nake kuma har yanzu haka dabi'a ta take na fi yadda da abu mai inganci kuma ni ba yadda mai dan film dan Hausa bane ni mai film ne abin da dauka kawai mai bada labari ne wanda zai iya impact rayuwar mutane shi yasa nake kiran kaina a times ko resume ne kika zaga na sa developmental filmmaker kuma na yadda cewa film doesn't have a boundary and it doesn't have a language ba ya da iyaka kuma ba ya da yare ko na yare kana yin film sai dai kawai sakon shi ne mafi muhimmanci shine da mutum
na Hausa kadai ake kokarin taba na Turawa
ai ni ban iya tu ni matsala ta ban iya turanci
ba kuma kana ta tsarma mana da
turanci a to ji nake a gari ni wala na kan dan kowane film aka kira ni zan yi insha Allah
idan
na turanci
wanne da wanne
mostly wasu sun yi su anan wasu kuma programs ne aka yi kamar da kwana da ayyuna ungashios da ungashios shima is more of a
takamantalla
tallani sannan kuma akwai film din da ne shima da turanci ne ita recall din da dan an dan kwana biyu haka na sannan sun taba gaita ta ma inje cin film din nace musu ani bazan ba
saboda
kawai script din da suka bani bazan iya yin sa ba
okay ko a wannan lokacin da ake in aka baka script sai ka duba dukkan in ba za ka iya ba ka taba toning down
fata nayi da yawa har direct ma nayi da yawa ban yi da directing film sun mutane ba mostly in ba na ba saboda
yasa baka yin da mutane
saboda ban yi karba kudin mutane musu film
ba za su yi biyanka ba
akwai risk a ciki ina wani na san cewa kudi na ne na saka da waye kuma sannan tsarin da zan dauka kamar yanzu dauki misali sannan ne kurman gari a lokacin ana zuwa ifi kwana hudu kwana biyar sai da ne wata guda ina shooting din sa idan kudin wani ne ba zai yadda ba amma ni kuma standard din amma abin da fabirgin da kurman gari an yi screening din shi a Washington DC na san wannan da muka je
kai dai a wayen ka shiga harkan nan tunda kana laluban yan kafofin internet ko
ya mun je an yi screening din shi a New Orleans again at University of New Orleans mun ganshi tare da dalibai haka da sauransu gaskiya film
din wannan kurman garin shi ne bakan damiyar ka
ba shi ne bakan damiyar ta film din da farko da na fara yi na wannan kai na shi
wanda ka fi so
wannan na fi so well ina son kurman gari sosai
shi kurman garin menene
labari ne akan never take law onto your hand
kaka dauki hukunci a
hannunka duk gaskiya ka mu ban taba yin film din da na sha zagi kamar sa because idan aka zage ni dadi nake ji dan nake ji shine mutane sun manta film suke kallo da they become part of the story and abin da nake so kenan
kuma da an fi son film mutun ya ji kaman gaske ne ba wai labari bane wani kalubale wani irin muhimmin kalubale ka fuskanta tun wancan azin da aka gani zuwa yanzu
babban kalubale shine ka san lokacin aka ce za ka yi film gidan ku za a ringa baka kallo wani iri amma duk da yake mu a girma akwai liberty kana da dama ka abin inda ba za ka saba ma addinin ka ba da wani abin kamancin wannan kuma kai rayuwar ka ce kana da ikon ka zaba abin da kaga za ka yi sai dai wannan lokacin mutane suna kallon ka wani iri ya dan film ne wasu suna kallon ka ai baka kai ba wani ma shaye wani ya kalle ka a cin abu gishu din ka wani bi ta can biyu ya sauka ba zan mata akwai wani abu da ya taba faruwa wanda har yanzu ina tuna shi yana min ciwo mun je muna shooting a wani waje haka a bangaren bandariya na sako dogo abin nan na shiga ta gidadawa na zo ina gidadan cina akai curtain sai wani zai sami ne ce kai amma kai dan kauye ne ko sai ce kwarai kuwa can muka koma aka sake sai ya ce abokina ya ce na'am ya ce kai karatu ku san ce ban ba
a cikin wadin da kuke
a cikin idan nayi sin na fito shi yana tsaye na kallo na ukun ne kalmar da ya gama ita ce ta bata mare bayan ana abin nan bayan na wata kwabar na fito sai ya ce amma kai jahili ne ko wannan kalmar ita ce ta bani a haushi ni ban iya ce mutum jahili sai na ce zan iya ga maka magana daya ka je ka ga kowa kuma ka je ka yanzu kai wallahi zan ilmantar da kai abu biyu addini da boko wallahi ka kai gidanku sai na koyar da su da ce ni kawai abinda na dauka kuma wannan tambayar da kai ita ta nuna cewa baka fahimci rayuwarka ba kuma
kasan kuma wannan ba ma ɗan kallo bane ko a cikin
ɗan kallo ne da kallo ya tsaya na yi to ni na in a film ne ni wannan ya dame ni sai ma an taya shi yawa in ya ce jahili ne sai in ce mai wasali
to wanne ne babban ci gaba da ka samu
babban
ci gaba zuwa yanzu tunda ka ce ba daga jiya
well ba film ya kai ni wajaje da yawa kuma dalilin film na je kasashe da yawa and I think I'm the first filmmaker da na fara muka fara zuwa international festivals irin su First Paco 2011 I was in First Paco kusan in ce ni ne na farko da na je Sundance Film Festival a Salt Lake City a Utah America I was in Sundance Film Festival
to ka nema ne ko kuwa
Akai karshe aka zabe ni je Amurka. Na je na leko Amurka, na je akalla state 6 ko 7 a Amurka. Kuma duk akan harkar film. Na je India, mun je mun dan yi course, mun je mun ga Sarojini Nagar.
Yanzu dai kai ka samu wajen zama ba fita a harkar film.
Well, ba za a ce ba fita ba. Na investing da yawa a cikin film na investing na lokaci na investing na shekaru da yawa sannan kuma ina ganin future wato ina ganin nasara a cikin al'amarin as long as za a mai da shi ita wato ta inda ta dace harkar ta zamto ta ginu amma ta tsari da sauransu harka ce wacce ba ta bukatar talauci harka ce ta neman arziki da yawa amma kuma ba harka ce da ba a yin ta sai da ilimi shi yasa kullun in ka duba gaba da film ma sciences ne art in ka dan ne in ka ce light physics ne in ka ce waye color ma sciences ilimi ne dole sai ka san shi ba kawai kamar writing nasu na ga wannan yana yi no ba yadda da wannan ba shine
to abu na karshe kuma dan daƙiƙu kadan zaka ga ya mana ya ya za a gyara wannan masana'anta
ya aidin kikon sun wuce daƙiƙun sun wuce shi kika inda kikon kadan
a ƙara kadan
kuma to shikenan gyaran harkar film shine baka zama kanka sai ka san kanka kuma farko dai abin da ake nema shine suwaye ma target audience ɗinka suwa kake so ka ba labarin da kake so ka bawa sai ka san target audience ɗinka sai ka san me suke bukata sannan kuma sai ka san wani irin abu ya kamata ka ba su ana cewa never give them what they want give them what they need kar ka taba ba su abin da kake suke so a shiga falawa su dan jin mai kafar da ladidi kuma rai tarawa ai tawaye ba shi mutane nuna musu me yi rayuwar su take ciki
ko na ce daƙiƙu za mu ƙara
to ba da ma ba
yanzu ka ci kar ka ba su mutane su shiga falawa
su dan jin mai kafar da ladidi kuma rai
yawa wannan rawa da ake sakawa a film me take ɗinka akai
da ba na san sa idan film idan musical films zan yi inje musical films akwai film da ake nema waka ai kun je film din mawaka mana amma kawai shikenan ana cikin labari kawai kenan ni da kawai je shiga fala akwai party karo ni ban taba gani ba film is all about reality idan waka ake so akwai ta dandali inda ake yi ba sai da makaɗa kalangu ana nan ana excuse me abin da ya ja wannan shine mutanen mu sun ta'allaka kansu da fina-finan India shi yasa aka fara so ko wakar sannan wakar farko da aka fara film a munkar ni kuma wakar da aka yi an yi ta ne ta baki babu kida bima ana kaman nasiha ji kaman infraji kaman wani abu ya irin wannan waka baki ce ana wata nasiha akan karuwanci da sonos kawai shi gane ko ana cikin magana gwagwarin mutum zanjera layi su ba su ba ba kawai su ta magana ce gaskiya harkar film tana bukatar ilimi babban abin da film yake nema shine ilimi ka san ilimin abin sannan kuma ka san ya kasuwar sa take sannan kuma babu yanda za a ce muna da mutum miliyan wajen 100 da wani abin a West Africa da suke kallon film nan Hausa sannan ka ce zaka je kana neman kasuwa iya Kano ba zai ba ka ba da dama ne a tafi can dole sai mu akwai dole mu nemi kamfanin da kana distribution wanda suke marketing ne abin nan sannan kuma film ba tuba ne dole mu ba mutane abin da yake za su abin akwai dara high there are so many competitions a cikin harkar film akwai na turawa akwai na inyamurai akwai na turanci akwai na but to dole we shall have to fight the war mu ba su abin da ya kamata sannan mu rike sannan kuma tura musu
to muna godiya
ni wannan
Baraka Bashir dandalin VOA.